ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد الحمد لله يو إن شاء الله زام شجب ذكرتمو نال أذكار نال إمام النووي وندم كسب جباتر وعدك أن درن جمعة كسن تورجيا أزريات آدمو وندم مصاب من جباتر أشكي مسلا شيء كمان دم كسب أبا تويو إن شاء الله إشرين دوتة مي 2023 زام شجب ذكرتر دوان نان كراتو يو شين كراتو مناساتي نبكوي bayan dogon lokaci da aka samu na watan Ramadan yau insha Allah zamu daura akan yanda muka tsaya kamar kullum muna ƙara fadin muhimmancin wannan littafi da abin da ke cikin sa da abin da ke karantarwa na sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya da addu'o'i wanda suke ingantattu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda wato Muhibbin Abi Zakariya Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi ya tattaro su domin mutun ya zanto yana cike da azkar zikrai ma'sura daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to alal haqiqa yau zamu tashi babi ne muhimmanci shine babin nan koko fasali wanda yayi game da littafin hadisan zaka ji ana kawo hadisi ba tare da an kawo isnadi ba hadisai ne mahzufatul asanid isnadan su duka an shafi isnadi to amma me dalili al imam an-nawawi kasancewar shi ilimin hadisi ba ilimi bane ne arha ilimin hadisi ilimi ne wanda yake buƙatar amana ilimin hadisi ilimi ne wanda yake buƙatar sanadi kisa suke ce laula isnadu laqala man sha'a ma sha'a ba din isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama akan abin da yake so kuma da ke magana ne wanda za a ciro shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ya zanto wannan maganan yana da madogara ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan babi ya bude shi saboda musammene ne madogaran littafin madogaran sa shine annahu qad sannafa fi amali al-yawmi wal layla jama'atun min al-a'imma kutuban nafisa yace ku sani malamai daga a'imma wanda suke masana hadisi anan anta a'imma masana hadisi sun rubuta littafai daban-daban wanda suke bayani fi amali al-yawmi wal layla aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafificin halitta da yake da safe da abin da yake da daddare da abin da yake cikin yini duka malamai sai da suka bi suka tattare shi muliya na rayuwar manzon Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira to wannan abin malamai sun yi tafai da yawa awo fiha ma zakaruhu bi asanidihim al muttasila الإمام النووي يسي ما لمي سر رويته دجا سيكين دب أبن دسك كاوو دي إسنادي متسلي زادة من زن الله دم ما لمين دي جاديسي زي سي وانا 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 حرزوا كم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تو دجا سيكين سو سن كاوو حنو يدى بندبا يسي ومن أحسنها عمل اليوم والليلة دجا سيكين لتاكي مجري كو دي تارو سنو نم من زن الله لذكري ذكرين سافي ذكرين دار ذكرين يما يأين سكري جا yayin da mutum ya shiga cikin kunci yayin da bala'i ya zo ya samu mutum yayin kaza malamai sun rawaito daban-daban to amma mafi ingancin littafi mafi kyau inji al-Imam an-Nawawi yace akwai littafin nan wanda aka rubuta amali yawmi wal layla na ma'abucin littafin Abi Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq as-Sunni sannan kuma akwai amali yawmi wal layla na al-Imam Abi Abdurrahman an-Nasa'i wanda kuma wa inna litatafan Imam an-Nawawi yace ni ma ina da isnadin su muttasili daga kaina har zuwa kan malamina wani isnadi ne bayar sai ba da isnadin nan wa qasamitu ana jami'a kitab ibn sunni ala shaykhina al-imam al-hafiz abul baqa dulli tattafan da ibn sunni ya rubuta al-imam an-nawawi yace ni na ji ta gabaki daya daga bakin malamina wanda shi kuma shine al-imam al-hafiz abul baqa khalid ibn yusuf ibn sa'd ibn al-hasan radiyallahu anhu shi kuma yace akhbarana al-imam al-allama abul yaman shi kuma yaji daga abul yaman shine zaid ibn al-hasan ibn zaid ibn al-hasan al-kandi shi kuma yace akhbarana al-sheikh al-imam abul hasan sa'd al-khair ibn muhammad ibn sahal al-ansari shi kuma akhbarana al-sheikh imam abu muhammad abdurrahman ibn ahmad ibn al-hasan ad-duni shi kuma akhbarana al-qadi abu nasr ahmad ibn al-husayn ibn muhammad al-kassar ad-dainuri shi kuma akhbarana al-sheikh abu bakr ahmad ibn muhammad ibn ishaq as-sunni wannan shine isnadin sa na littafin nan na amali yawmi wal layla amma al-imam an-nawawi yayi isharar da wani abu daya yace dalilin da yasa na kawo muku wannan isnadin abu ɗaya ne shine zan yi ta kawo muku ne mahdhufatul isnadi dukkanin hadisan da zan kawo zan shafi isnadi kawai zan kawo ne amma mafi dogaro na da yawa shine na dogara ne da littafin amalan yawmi wal laila na ibnu sunni amma wannan dogaran da nayi ba na dogara bane dan iya ruwayoyin su yace al-imam an-nawawi yake cewa ni na faɗi wannan isnadin ne domin amana na ilimi da kuma amana na ruwaya na ilimin hadisi amma dukkanin littafan da kuka sani dukkanin hadisan da kuka sani imam an-nawawi yace babu hadisin da wanda zan kawo ba ni da ruwaya tun daga kaina har zuwa kan manzon Allah yace kowanne yana da shi sallallahu alaihi wa sallam lallai wannan yana cikin amfanin abin shine yawaita yin wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati kisa wato fannin ilimin hadisi ya samu wannan daraja daga an ce manzon Allah to ana son mutum ya yawaita yin salati sallallahu alaihi wasallam to imam an-nawawi radiyallahu anhu yake cewa dukkanin wa'annan wanda na fada da wannan isnadin da na kawo na ibnu sunni na amali yawmi wal laila da wanda na kawo na nasa'i na amali yawmi wal laila yake dukkan su ina da isnadi ni kai na mukhassasa muttasila zuwa ga annabi ba zuwa ga littafi ko zuwa ga wani malami mutum ɗaya ba a kowane hadisin da zan kawo ina da shi dinin wa ma adraka man huwa al-imam an-nawawi to yana fadin cewa dai ka wannan imam an-nawawi ke cewa litatafan kuma abin da yasa ya dogara da su zai kawo hadisai ingantattu wasu ruwayoyin ba su amali yawmi wal laila yace suna na cikin bukhari wasu suna na cikin muslim yace to dukkan wanda suke cikin bukhari da wanda suke cikin muslim din dukkanin su wa innan hadisan ya da isnadin su amma ba su ne abin da yake so ya dogara ba dalili zai kawo amali yawmi wal laila shi yasa ya fara kawo wannan isnadin to wai da cikin bukhari da muslim din dukkanin su zai kawo su wanda kuma suna daga cikin usuli na musulunci kaman bukhari da muslim da sunan abi daud da imam at-tirmidhi da al-imam an-nasa'i duka wannan zai kawo hadisan dake cikin wannan littafin wannan zalika ma huwa min kutub al-masanid a cikin sa akwai hadisan da zan kawo na musnad al-imam ahmad musnad nawawi dukkanin masanid yace duka wannan zan kawo sunan zai kawo sunan kaza duka zai kawo wal muwatta'in ka muwatta'in imam malik zai kawo hadisan dake cikin muwatta na imam malik da musnad al-imam ahmad ibn hanbal da musnad abi iwana da sunan ibn majah da al-imam ad-darqutni al-imam al-baihaqi da wasun su duka suna nan littafin da aka kawo abin dake cikin su saka wannan amana bayani ne zai rawaito su da isnadi muttasila to anan shin kasancewar al-imam an-nawawi zai karantar da mu da abin da ya shafi hadisan manzon Allah da littafin da ya kawo wannan zai ba da cewa al-imam an-nawawi ya takaita kawai iyakan hadisai wanda suke ingantattu ko zai karo mana da wasu al-imam an-nawawi yace a ba duk hadisi bane da zamu rawaito a fannin sunnar manzon Allah na ayyukan annabi wanda zai da daddare ko wanda zai da rana ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki na ibada ya zanto ruwayanta ingantacciya ce dalili ko shine yace da yawa akwai abubuwa wanda suna nan ba ingantattu bane kuma za mu iya kawo a cikin wannan littafin musamman na sunan na al-imam abi daud ya fi rawaitowa daga cikin sa wa alam anna sunan abi daud min aktsar ma anqulu minhu ku sani cewa sunan al-imam abi daud ya daga cikin mafi yawan abin da imam an-nawawi yake zan turo wa qarrayna anhu annahu kala zakartu fi kitabi as-sahih wa ma yashbihu wa yuqaribuhu imam abi daud kuma da kansa shi ma yana fadi yace a cikin littafin sahih abi daud ya fado hadisi da wasu littafan sa ma wa ma kana fihi da'fun shadidun bayyantuhu amma duk hadisi wanda yake mai rauni ne imam an-nawawi yace ina bayyanar da shi wa ma lam adkur fihi shay'an fa huwa salihun amma duk hadisin da kuka ji na rawaito shi na yi shiru ban ce komai akan sa ba yace wannan hadisi ne mai kyau inda al-imam an-nawawi radiyallahu anhu wa ba'daha asahhu min ba'di amma shashin hadisi ya fi wani hadisin ban yi bayanin sa ba amma yana da kyau wani hadisin na yi bayanin sa kuma wannan hadisin hadisi ne mai kyau wallahi alam to wannan magana al-imam an-nawawi kenan a cikin sa akwai fa'ida mai girman gaske saka to a babina abin da shafi hadisai da suke magana akan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle abu ne wanda yake mai kyau mutum ya kula da cewa ba dole bane kowane hadisi shi an ce ingantacce ne sahihi ne zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto mutum zai aiki da shi idan ya shafi abin da ya shafi addu'a da abin da ya shafi fada'il na annabi sallallahu alaihi wasallam ko fada'il na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan nan akwai abin da ya shafi istighfari wanda shine karshen babi a cikin wannan littafin zamu zo da istighfarori wanda idan mutum yana cikin zunubi Allah ya nannade shi da zunubai ya je ya tuba zuwa ga Allah ya zanto tuba ne wacce take karɓar tuba idan kuma mutum yana cikin damuwa
kana cikin kunci ne ya baka wato budi in kana cikin budi ne kuma ya baka nutsuwa a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya baka to anan babin da zamu ci gaba shine babin da zai mana magana akan zikiri wanda yake ghairu muqayyad zikirin da mutum zaka yi zikiri akwai zikiri muqayyadi akwai zikiri ghairu muqayyad zikiri muqayyadi shine zikirin da mutum zai yi wanda ba a bukatan kayi shi a kowane lokaci sai iya lokaci kaza wannan kuma akwai zikiri wanda kuma zaka yi shi a ko ina zaka yi shi kowane lokaci zaka yi shi to daga cikin su akwai wanda jawa mutane suke khalali wani idan an ce zikiri shi zakansa shine ko yaushe idan ka ce subhanallah ko ka ce la ilaha illallah zikin me yasa kai ai aka ida sai ya zikiri kaza to akwai zikiri wanda yake ghairu muqayyad ne shi ba shi da lokaci ko yaushe zaka yi akwai zikirin da kuma muqayyad ne shi na da lokaci ba koyaushe bane ake so kai shi to anan ya mutsa mana da zikiri wanda yake ghairu muqayyad yake cewa wala zikrullahi akbar Allah ya faɗa mana cikin suratul ankabut lallai zikirin Allah yafi kowane zikiri girma a koyaushe fadin sunan Allah shine mafi girma abin da ya kamata mutum yayi a wani aya Allah ce fadhkuruni adhkurkum ku ambace sunana ni ma zan ambace ku ma'ana anan duka Allah bai ce sai lokaci kaza ba a wani aya Allah yana cewa falaula annahu kana minal musabbihin lallai wannan annabi Yunus ba dan ya kasance cikin masu yin tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin cikin kifi har zuwa ranan da za a tashi shi shine ranan tashin alkiyama zai zama ya bada zai zama an masa kabari a cikin ta Allah subhanahu wataala ya tsare mu tasbihi yana cikin abin da ke fitar da mutum daga cikin dukkanin kunci yana cikin abin da ke fitar da mutum daga cikin dukkanin damuwa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun la yafturun ubangiji yake cewa a cikin suratul anbiya wannan mala'iku din suna yin tasbihi dare suna yin tasbihi da rana ba sa ragewa kullun yin tasbihi suke to wannan yasa al-imam an-nawawi ya bude mana da wa'innan ayoyi wanda suna nuna cewa akwai ibadu ba su da lokacin da iya lokaci kaza ne zaka yi suna da lokuta daban-daban zaka yi shi da dare zaka yi da rana zaka yi da yamma ko yaushe ya halatta kai amma akwai ibada na zikiri wanda shi ba koyaushe bane zaka yi yana da iya lokaci kaza da kaza ne zaka yi to wannan ibadun daga cikin su wanda shi bai da iya lokaci gashi nan zai ba mu ruwaya ingantacce wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaita wannan ruwaya al-Imam Muslim shi ma ya rawaita wannan ruwaya sannan kuma daga sayyidina Abi Huraira radiyallahu anhu al-Imam Abu Huraira sunan sa na hakika shine wato Abdurrahman ibn Sakhr kaman yanda yake mafi ingancin ruwaya a karatun mu na Bulughul Maram mun yi bayanin cewa sunan Abu Huraira a wajen malaman hadisi koko a wajen malamai na tarihi ya kai suna kusan 30 wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza kuma suna mafi inganci shine cewa sunan al-Imam Abu Huraira shine Abdurrahman ibn Sakhr wato sunan sa ke na mafi inganci to amma kuma Abu Huraira wannan suna ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai lakabi da ita kasancewar mutum ne mai yawan zama da kulliya yana rayuwa da ita yana laddafa mata manzon Allah sai ya masa wannan lakabi da cewa Abu Huraira wasu kuma sun fawo da wani bayani wanda yake ba wannan ba Allah ya taimake mu al-Imam Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaita hadisi wanda Bukhari ya rawaita hadisin Muslim ma ya rawaita hadisin nan kuma shi Imam Abu Hurairah idan mun tuna cewa ya fi yawan hadisai a cikin sahabbai a sahabbai babu wanda yace Abu Hurairah yawan hadisi wanda aka rawaito bidda ko wanda sun karba hadisi an ce suna da hadisi da yawa amma babu wanda yake Abu Hurairah yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وند الله يوتيرا دا امينشي yana cewa arwaya Abu Huraira kalimatani khafifatan ala al-lisan kalmomi guda biyu wanda suna da sauki akan harshe saqilatan fil mizan lalle kuma saqilatan masu nauyi ne fil mizan a cikin au na mizani idan kai Allah zai baka lada masu nauyi habibatan ila ar-rahman sannan kuma abun soyuwa ne ga Allah subhanahu wataala idan kana fadi ubangiji zai soka suna da nauyi akan harshe sannan kuma suna da nauyi akan mizani suna da sauki akan harshe kuma Allah subhanahu wataala yana son su khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani sannan habibatani ila arrahman suna sa mutun ya zama Allah yana son sa wasu kalmomi ne wannan guda biyu wani da Allah yake fadin su a cikin hadisin manzo Allah ya ce subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan zikirin idan mutun ya yawaita yin wannan zikiri zai zamto Allah subhanahu wataala zai soka. Bayan Allah zai soka, zikirin yana da sauki akan harshe. Sannan kuma yana sa ladan mutum yayi tari yayi nauyi. Ya zama ran kiyama kana da lada mai tarin gaske. Wayannan kalmomin sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya rawaita, al-Imam Muslim ya rawaita. Daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira, idan mutum yana son Allah ya so shi, sannan kuma yana son ladan sa yayi nauyi a ranar tashin al-kiyama, sannan kuma yana son wato ya dauki aiki mara nauyi amma ga tarin lada, to ina yawan fadin cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Fassaran wannan abin shine tsarki ya tabbata ga Allah da godiyan Allah, sannan kuma tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake shine mafi girma. Subhanallahi wa bihamdihi, tsarki ga Ubangiji madaukakin sarki ya tabbata, sannan kuma godiya na Ubangiji, sannan kuma subhanallahi alazim, tsarki ya tabbata ga Allah wanda shine mafi buwaya a dukkanin komai. Allah ya taimake mu. Ruwaya na gaba shine ruwaya wanda al-Imam Muslim ya kadaita da wannan ruwaya, wanda shi kuma daga Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Mun san wa Abu Dharr al-Ghifari shine sufi daga cikin sahabban Annabi, wanda ana fadin az-zahid al-kabir, wanda in ana maganan zuhud da gudun duniya, to Abu Dharr al-Ghifari yana cikin ramzi a cikin sahabban manzon Allah, wanda ake kwatanta shi da gudun duniya, ake kwatanta shi da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ake kwatanta shi da dabi'u na hakuri da dabi'u na kima da ya kana da makamantansu. To Imam Muslim ya rawaita hadisi yana cewa qala, yana cewa qala li rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mini, ala ukhbiruka bi ahad bil kalam ila Allah ta'ala, badan baka labarin abinda Allah ya fi so a cikin zance ba, menene Allah ya fi so? Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ce inna habbal kalam ila Allah, mafi soyuwar magana zuwa ga Allah madaukakin sarki shine subhanallahi wa bihamdihi. Kace subhanallahi wa bihamdihi shine mafi soyuwar magana zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa fi riwayatin aw riwaya kuma سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من بين منزل الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ يا رسول الله ونما جناني في كو ونما جناني في دائي ونما جناني في درجة. قال عن نبيتي ما اصطفى الله لملائكته أو لإباده. كلمة أن الله دكان فشي زاطا وملائكونك كما ونن كلمة الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace subhanallahi wa bihamdihi, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace subhanallahi wa bihamdihi, afwan, subhanallahi wa bihamdihi ita ce kalma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wa mala'iku, kuma ita ce kalma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wa bayin sa nagari. Ashe idan kana so ka zama wani daga cikin bayin Allah nagari, ka zamto mai yawan subhanallahi wa bihamdihi, kamar to mai fadin subhanallahi alazim. Wannan abu ne wanda yake mai darajar gaske. Ruwaya na gaba shi ma Imam Muslim ne rawaita daga sahabin nan Samurah ibn Jundub. Shi kuma Samurah ibn Jundub shi din nan ya daga cikin sahabbai na manzon Allah wanda suke da yawan rawaito sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam masu daraja. Samurah ibn Jundub shi ne wanda muka sani marwayacin hadisi din nan, wanda yake bayanin kyan fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an hado da rana da wata yace bai kai kyan fuskar Annabi Muhammad ba. To wannan Samurah ibn Jundub to shi ma ya rubuta hadisi a wannan babi game da zikirin da bashi da lokaci ko da yaushe mutum zai iya yi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi yace ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un, mafi soyuwar magana a wajen Allah guda hudu ne. Na farko shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Idan kana son ka faɗi magana mafi kyau gudu ga Allah wanda ranar kiyama baka da laifi, baka da zunubi, kamar yanda zaka ga mutum yana ta fadin abinda in aka rubuta masa shi ran kiyama bai san ya zai kubuta ba. To idan kana son ka fadi kalma wanda zaka zamto baka da laifi, baka da zunubi, shine kace subhanallah. Idan ka fadi subhanallah kace walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A ƙarshen hadisi manzo Allah yace la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta, dukkan in ka ga dama kace walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, dukkan in ka ga dama ka jirkita, in kada ma ka jero su kamar yadda manzo Allah ya jera subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, to wannan in ka fada yadda annabi ya jera kenan. In kada dama kuma manzo Allah ya ce ka jirkita, ka dauko na farko ka kai shi karshe, ko na karshe ka kai shi farko, duka wannan manzon Allah ce ba zai cutar da kai ba kowanne kai daidai kai inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rawaina fi sahih muslim wa rawaitu hadithan sahih muslim inji imam an-nawawi daga abi malik al-ash'ari wanda shi kuma rawaita hadisi Allah kara masa yadda yana cewa kana rasulullahi sallallahu manzon Allah ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki na daga cikin tsagi na imani walhamdulillahi tamla'u al-mizan godiya ga Allah madauki sarki yana cika skeli wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani idan fadin yawan subhanallahi da fadin yawan walhamdulillahi suna cika skeli ko kuma suna cika aw tamla'u ma bayna samawati wal ardi ko kuma suna cika wato suna kara cika abin da ke tsakanin samai da kasai sama da kasai idan kace subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi subhanallahi wa innaka lamin gudabi inji manzo Allah ce tamla'u mizan su kadai shi isa suka maka mizani ran kiyama a tashe ka da tarin kandil lada wanda zaka shiga aljanna da shi a wani ruwayan kuma manzo Allah ya ce ko kuma mai ruwayan yayin shakkun cewa aw tamla'u ma bayna samawati wal ardi wannan kalman su kadai za su cika abin da ke tsakanin samai da kasai mutum zai samu lada mai yawa hadisin da zamu rike da shi na karshe shine hadisin da aka rawaito daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mata juwayriya ummul mu'minin uwar mu'minai sai suna juwayriya Allah ya kara mata yarda tana cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajen matarsa juwayriya ummul mu'minin bukratan da sassafe shine sallallahu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yi masjidaha ita kuma tana cikin masallacinta ma'ana wajen da tayi sallah kenan anan shine masjidaha thumma raja'a ba'da an adha manzo Allah sai dawo bayan yayi sallan walha bayan yayi wayi gari sallah sallama ko yayi sallan walha wa hiya jalisatun fihi annabi har ya dawo ya sami tana zaune a wajen da tayi sallah tana ta salati wa annabi tana ta azkar na take فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها هل ينظر يوم نافتك نافت نادانا سانيك هل ينظر كنا تعبادة قالت نام تسيئي فقال النبي النبي كتوا لقد قلت بعدك أربع كلمات باين تفيا نزوى مسلاتي نافت كلمة يبداه اكتل انزمان ذا الله ثلاث مرات دك نوص سوءك لو وزنت بما قلت منذ اليوم da za a auna da abin da kika faɗa tun safiya har lokacin da na dawo dinnan lawazanatunna da wannan kalmomi guda hudu sun cika adadin wannan abin da kika faɗan sun cika su lada menene ka faɗa ya rasulullah annabi ke cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wazinata arshihi wa midada kalimatihi wannan ruwaya manzo Allah ce abin da na faɗa wanda duk zaman da kike kina tawurji kina ta fada fadan abin da kike fadi na ibada wanda dukkan su karbabbu ne amma wanda na fadan yafi shi lada abu guda hudu ne na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi waznata arshihi wa midada kalimatihi wato tsarki ya tabbata ga Allah kuma yarda ya tsarkaka zuwa ga ubangiji da sarki adada khalqihi adadin halittan Allah a tara wannan tsarkin da yarda subhanallahi rida nafsihi sarki ya tabbata ga ubangiji yardan zatin sa yanda shi ubangiji ya yarda da wannan sarkin subhanallahi sarki ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki wujinata arshihi nauyin sikelin al'arshin sa subhanallahi midada kalimatihi sarki ya tabbata ga ubangiji wato adadin kalmomin sa to anan wani ruwayan yace kuma abinda manzon Allah ya ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi yarda nafsihi subhanallahi wujinata arshihi subhanallahi مداد كلماته وانتم ومداد كلماته وانتم ورزا نفسه وزنات عرشه وانكم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله يرزا نفسه سبحان الله زنات عرشه سبحان الله مداد كلماته وانتم بمانشن سمم فهمتا وانتم اني واو العطف وانكم اني تامين سبحان الله سبحان الله اتكنسا الله تمكيم فرواي من اكوي ارنسا اتكن لتشاكن الامام الترمذي شيكم لفظا الامام الترمذي ناتوا على وان لمك كلمات تقوليهن bazan sanar da ke wasu kalmomi wanda zaki na fadin su ba tace menene kalmomin manzo Allah take ce subhanallahi adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah adadin halittan Allah subhanallahi adada khalqihi sarki ya tabbata ga ubangiji adadin halittan sa subhanallahi rida nafsihi sarki ya tabbata ga ubangiji yardan kansa subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi
subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi midada kalimati subhanallahi midada kalimati subhanallahi midada kalimati a wannan ruwaya ikrar ne yayin ruwayan al-Imam Tirmidhi yantar ruwayan idan muka dauko ruwayan mu na farko wanda muka karanta na ita sayyidatuna Juwairiya wanda ummul mu'minin kenan sai daga cikin wato iyayen mu'minai daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwayan ta shi abin da yake cewa shi ne subhanallahi dinnan manzo Allah ya fadi shi ne ya fada so hurhudu idan ka ce da ka ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi sai ka fada so hurhudu sannan kuma sai ka sake ce subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi sai ka fada so hurhudu sannan ka ce subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi sai ka fada so hurhudu sannan kuma sai kace subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi kuma yaka fada su hudu idan ka fada wannan manzo Allah yafi wurdin da sayyidatuna Juwairiya ummul mu'minin tai kafin wannan lakanin ya bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ruwayan kuma zaka fade shi ne so uku katal so uku in ka fada ka samu wannan ladan subhanallahi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi wayannan suni wato ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake yi a dare da rana kaka insha Allah annan da mu tsaya wannan hadisi muna fatan al'umma su dauki darasi daga cikin sa wajen yawaita yin wa'innan ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi da kansa a kowane rana. Allah kuma ya ba mu ladan abin da muka karanta. Allah kuma ya tsare gaban mu da bayan mu tare da kariyar sa. Ubangiji madaukakin sarki ya kara tsusa kaunar manzon Allah cikin zukatan mu. Allah kuma ya nauye mizanin mu, ya nauye scale mu. Ubangiji madaukakin sarki ya sa harshen mu ya nauye da wannan kalmomi mu yawaita fadin sa a kowane lokaci dare da rana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm-hmm.